cette édition matinale du Monde aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan Abuja don kalubalen coronavirus da ya sanya takaita wasu ayyuka a hirkwatar mu dake Washington DC. Shiri na musamman na kunshe ne da rahoto kan fitinar kabilanci a Adamawa, Dambarwa a jam'iyyar APC a jihar Niger, tsare wata yar jarida a Niger don tuhumar yi wa dan shugaban kasar kazafi. A ƙarshe za mu kawo muku shirin tubalin tsaro. Duk kafin waɗannan a dakaci labarin duniya.
Sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya bayan da aka kwashe makonni ana zanga-zanga a Amurka shugaba Donald Trump ya yi alƙawarin cewa gwamnatinsa za ta tashi tsaye wajen bunƙasa tattalin arzikin anguwannin tsiraran al'ummar kasar ya kuma tunkari bambancin da ake da shi a fannin kiwon lafiya a wuraren Fadar White House ba tare da bada cikakken bayani ba. Ta ce wannan na zaman wani bangare ne na tsarin wasu shirye-shirye guda hudu na kare jama'a da ba su dama da kuma mutunta su. Da yake jawabi a jiya Alhamis a wani taro game da wariyar launin fata da kuma batun yan sanda a wata majami'a dake Dallas a jihar Texas. Shugaban ya ce a matsayin wani bangare na shirin zai rattaba hannu kan wata doka wadda za ta buƙaci yan sanda su kiyaye ka'idojin kwarewa na yin amfani da ƙarfi. Trump ya kuma yi watsi da sukar da ake yi masa akan kalaman da ya a baya game da buƙatar jami'an tsaro su mamaye titina a daidai lokacin da aiki zanga-zanga da tashin hankali a kasar. Adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka ya zarta miliyan 2 wanda a yanzu wannan shine adadi mafi yawa a duniya a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins a jiya Alhamis. Yanzu Amurka na da mutane miliyan 2,464 da aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19. Kuma mutane kusan 113 ne suka mutu a cewar cibiyar. Akalla wani kwararre a fannin kiwon lafiya ya yi hasashen cewa adadin mutanen da za su mutu a kasar kusan zai ninka zuwa watan Satumba. Jihohi kusan 21 sun sanar da samun adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 mafi yawa a wannan makon. An samu mutane da yawa a jihohin Arizona da New Mexico da Texas da Utah. An samu karuwar wannan adadi ne a daidai lokacin da aka sassauta dokar takaita fita saboda coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan da kuma bikin ranar tunawa da sojojin Amurka da suka mutu a bakin aiki. Wanda shike bude lokacin zuwa hutun bazara a kasar. An samu karin Amurkawa miliyan 1,500 da suka rasa ayyukansu suka kuma nemi tallafin rasa aiki na gwamnati a cikin makon da ya gabata. Wannan shine mafi karancin adadi da aka samu a cikin wata uku. A cewar ma'aikatan kwadagon kasar a jiya Alhamis. Yayin da yawancin masu masana'antu a kasar ke ci gaba da sake bude harkokinsu a hankali. Bayan da barkewar cutar coronavirus ta tilasta musu rufewa. Adadin ma'aikatan da ke neman tallafin gwamnati na rasa aiki yanzu ya ragu tsawon makonni 12 a jere. Amma manyan jami'ai a fannin tattalin arzikin Amurka sun yi hasashen cewa murmurewar tattalin arzikin kasar daga annobar COVID-19 zai dauki lokaci mai tsawo. Zai kai har zuwa cikin shekara mai zuwa ta 2021. Gaba daya ma'aikata miliyan 44 ne suke neman tallafin gwamnati na rasa aiki tun daga tsakiyar watan Maris. Fiye da kwatar ma'aikata miliyan 164.6 na kasar. Amma adadin waɗanda ke karɓar tallafin a yanzu ya ragu zuwa miliyan 20.9 yayin da miliyoyin ma'aikata suka koma bakin ayyukansu. Ajiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sanya sabon takunkumin harkokin kuɗi da kadarori da kuma hana shiga Amurka akan wasu jami'an kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaice. A wani yunkuri na hukunta su daga binciken zargin saba ka'ida da ake yi wa jami'an soji da na leƙen asirin Amurka da ke yaƙi da ta'addanci a Afghanistan cikin shekaru 18 da suka gabata. Trump ya ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa, yana mai kiran binciken kotun ta ICC da ke birnin Hague barazana ga tsaron ƙasa da manufofin ƙasa da ƙasa na Amurka da ba a saba gani ba. Umarnin na Trump ya hana jami'an kotun ICC da ba a bayyana yawansu da sunayensu ba shiga Amurka, kuma umarnin ya hana su aiwatar da harkokin kudade da kadarori a Amurka. Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sanar da cewa ba da dadewa ba gwamnatinsa za ta saki sauran fursunonin mayakan Taliban don taimakawa kokarin samar da zaman lafiya wanda Amurka ke jagoranta a kasar. Ghani ya faɗa a wani taron haɗin gwiwa na cibiyar haɓaka kudancin nahiyar Asiya wadda ke Washington tare da cibiyar samar da zaman lafiya ta Amurka cewa gwamnatinsa ta riga ta saki fursunonin mayaka 300,000.
Shiga jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda baya ga samun kalubalen 'yan ta'adda da ke kutsowa jihar daga kudancin Borno, damuwa kan yadda rikicin kabilanci ke kawo asarar rayuka da dukiya na daga abinda masana ke tattaunawa don gano bakin zarar. Ga rahoton wakilinmu Ibrahim Abdulaziz.
Kamar yadda ma'alƙaluman kungiyoyin bada agaji ke nunawa, a ƙasa da wata guda sama da mutum 100 ne aka kashe ta sanadiyar tashi-tashin hankulan da suka auku a wasu yankuna na kanan hukumomin Lamudi da kuma Gulu da ke kudancin jihar Adamawa. Na baba nan shine rikicin da ya auku a tsakanin kabilolin Gulu da kuma waji na karamar hukumar Gulu, wanda yake aka ma kafa doka hana fita na ba dare ba rana har zuwa wannan lokaci da nake aiko da wannan rahoto.
Saboda su matasan suka yi ajejiya rikicin gurin zalle mun ji akwai wani tare da zai
tokun. To me yasa ake yawaitar samun tashi-tashin hankula a waɗannan yankuna? Malam Yakubu Musa, wani manazarci ne kan dangantaka al'umma, ya ko bayyana dalilan da ya sa ma ake yawaitar samun tashin hankali a waɗannan yankuna.
Dole ne a tauna sakuwa don a ya taci tsoro, don an sha samun irin wayannan matsalolin ba so ɗaya ba so biyu ba. Amma gwamnati sai ta kafa kwamiti da rantsi ma jama'a cewa in sun kawo rahoto za a aiwatar, za a ɗan wata kika wanda suka yi laifi, amma sai a yi a gama in su sai a zo. Kawai abin da za ka ji shi ne kwamiti ta gama aiki ta mika report. Shikenan magana kare, in ba ana aiwatar da hukunci ba akan wanda suka yi laifi, wanda suka aka samu da laifi a irin wannan rikicin, to za a ci gaba da samun su.
Shi kuwa lokacinsa wani ɗan jarida Muhammad Ismail, wanda ma manazarci ne kan hakokin tsaro, ya danganta shakulatin bangaro da kuma batun matsalar tattalin arziki da cewa shine ma ke kawo irin waɗannan tashi-tashin hankula.
Akasari abin da yake kawo faɗace-faɗace musamman yana nasaba da ruwa da kuma wurin filin kiwo. Kuma mutane aka dawo da shugabanci irin na da, wanda kai za ka yi mutum adalci ba wai saboda yana addinin ka ba ko kabilan ku ɗaya da shauransu, kana mai adalci a matsayin cewa an zalunce shi. To duk lokacin da aka dawo da wannan za a samu gyara, sannan kuma za a samu warware irin waɗannan matsalolin da ake ta fama da su. Kuma Adamawa, jihar Adamawa suna ta kokari akan cewa suna so su shawo kan wannan matsaloli. To amma matsalar shi ne kwanan nan akwai abubuwa da suka yi ta faruwa, an zo rikici. Duk lokacin da aka ce an yi rikici, abinda ake so shi ne wanda ya laifi aka kama shi da laifi to ai mai hukunci. Duk lokacin da ya kasance ba ma mutane hukunci ko kuma akwai bambanci, ka haka man kwanaki can ana ta korafi akan cewa an je an yi rikici tsakanin mutane biyu, sannan kuma an je an kama bangare daya, to wannan ba zai haifar da ɗami ido ba. Dole ne sai ya kasance an zo an zauna an gama kan mutane gaskiya, wanda ya laifi a kama shi a hukunta shi yadda ya kamata.
To sai dai kuma a martaninta, gwamnatin jihar ta musanta zargin shakulatin bangaro da ake zargin tana yi. Mr. Solomon Kumanga da ke ma zama daraktan yada labaran gwamnan jihar Adamawa ya ce ba a lokacinsu ne aka soma irin wannan rikici ba.
Kamar gidajensu da aka kona da gonaki da kayan abinci duka za a samu a yi musu kwana da yi tabbatar cewa rage radadin wannan tashin hankali.
Wani na zuwa ne kasa da wata guda da aka samu wannan. Wannan abin ba ci gaba ke ba kamar wasu hajji kamar ko gwamnati ba ta ɗauki mataki ba ne yau a samu anan gobe a samu anan.
To wannan ai ka san tashin hankalin mai ya jima ya taso ne a kan maganan gonaki da kuma maganan ƙasa. Ka san kuma ya jima abin na faruwa kuma an kafa kwamiti kamar ka san mutum ne yanzu an riga an kafa kwamiti a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a wanda zai ba ya tantance kuma don ya samu a magance kuma waɗanda suke an same su da hannu a cikin wannan abin. Za a tabbatar cewa an zai sanar da su a gaban kungiya kuma haka ne wannan ɗin ma na sani shi mai girma gwamna kuma ya riga ya shirya ma wani tare da za a yi yau na manya-manyan mutane na yankin numan gaba daya na sanya a nan matakai ne wanda shi gwamnatin shi gwamna yana daukawa don ya tabbatar cewa an tabbatar da an samu zaman lafiya kuma ire-iren wa'annan tashin hankalin ba zai sake aukuwa ba.
Koma da menene in yi magana kan ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ibrahima Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaishe ka Ibrahim. A jihar Neja kuma dambarwar rashin jituwa a jam'iyyar APC mai mulki a jihar ne ya sanya wakilinmu shirya wannan rahoton da zuwa yanzu lamarin ya sake shiga hannun jami'an tsaro.
Bisa ga dukkan alamu dai rikicin cikin gida na jam'iyyar APC mai mulki a jihar Niger Nigeria na ci gaba da ƙara zafafa. Bayanai dai sun nuna cewa ko a ranar Laraban nan ma jami'in yaɗa labarai na APC a jihar Niger Malam Idris Abini da mataimakin jami'in kula da walwalar jama'a na jam'iyyar ta APC Alhaji Sidi Sabo sun ɗauki dogon lokaci suna amsa tambayoyi daga jami'an tsaro. To hatta shi kansa gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce batun naira miliyan 500 fa ba wasa bane, a saboda haka dole ne a yi bincike kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Miliyan 500 ko ba ƙaramin kuɗi ba ne, mutane da haƙƙi a cikin kuɗi har da mu kai domin duk wata cikin albashi na ana cire wani a ba su, inda har ina ba da kuɗi daga albashi na saboda a riƙe jam'iyya, sannan kuma ana wani abu daban da kuɗin to kaga ba da. Sannan sun tani suka yi ƙara suka kawo kuka suna gudun kar wata rana ta tashi a ce to aikin kun yi ba ku yi ba. To kaga in an ce ana taɓa kuɗi ba tare da sanin shi financial secretary ba ko kuma shi auditor bai san abin da ake ciki ba, babu auditor, kowa na da aikinsa a tsari.
To shugaban APC na jihar Niger Engineer Muhammad Imam da ake zargin cewa ya yi sama da faɗi da waɗannan kuɗaɗe har naira miliyan 500 ya ce duk da yake ya bar al'amarin ga Allah, amma fa Tini ya mika batun ga uwar jam'iyyar APC ta ƙasa da ke Abuja.
Na farko da Allah akwai tsari mun riga mun kai tsara national a tabbata za su yi adalci akan magana.
Na yanzu maganan kun kai ta can uwar jam'iyyar ta ƙasa kenan.
Uwar jam'iyyar za ta shiga magana azan batun party ba batun police station ba.
Tini dai wasu da suka hada da 'ya'yan jam'iyyar da ma waɗanda ba 'yan jam'iyyar ta APC ba a jihar Niger suka fara yin kiraye-kirayen da shugaban APC ya ajiye mukaminsa har sai an kammala bincike. To amma wani na hannun daman shugaban APC a jihar Niger mai suna Barista Shehu Aliyu ya ce maganar ajiye mukami ma bata taso ba.
Mutum ne da yake da nagarta kuma yana da aƙida na rikin amana.
Na yanzu ku ba ku goyon bayan cewa ya aje mukamin shi kafin a gama bincike kenan
ko kadan?
To ko wannan dambarwa ta shafi martabar APC mai ikirarin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Dattijon APC a jihar Niger kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa a Najeriya Abdulkadir Shehu na Huntuwa ya ce koda wannan zargi ma ya tabbata ga shugaban APC to ya ma ƙara wanke jam'iyyar APC ne.
Duk da haka dai zargi ne, a bari mu ga abin da kuma za ta yi. Ba a kama din aka yi zo tabbata haka din ne, to aka ga dai yanzu jam'iyyar APC ta fito ta danta ma bata bari ba. Don aka kama za a hukunta shi.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaishe ka na Batsari da dimbin masu sauraron muryar Amurka so hudu a duk wani. A jamhuriyar Nijar kuma jami'an tsaro sun tsare wata 'yar jarida da zargin yin kazafi ga dan shugaban kasar Mamman Sani Muhammad Isufu matakin da kama ɗan jaridar ya samu suka daga kungiyar kare haƙƙin ɗan adam Amnesty International. Ga rahoton Sulaiman Mumini Barma.
Yar jaridar mai suna Samira Sabu ta rubuta a shafinta na Facebook a kwanakin baya cewa ɗan shugaban ƙasar Nijar Mamman Sani Muhammadu Isuhu mai lakanin Abba na da alaka da ɗaya daga cikin 'yan kwangilar da suka wawure dubban miliyon sefa a ma'aikatar tsaro, kuma a cewarta da ɗaurin gindinsa ne ɗan kasuwar ke samun kwangila, saboda haka dukkan hukuncin da ya hau kansa fakat ne zai rutsa da ɗan na shugaban ƙasa. Bayan shigar da ƙara, kai tsaye alkali ya aika ta kurkuku, matakin da ya janyo cece-kuce daga 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam irin su Malam Musa Cangari na kungiyar Alternative Espace Citoyen.
Lalle shi na shugaban ƙasa yana da 'yancin ya shigar da ƙara, amma yayin da aka kula da karar shi ba haka ba ake ma sauran mutane. Da yake dan shugaban ƙasa ne ba ma sai a ba aka yi abin da aka saba yi, mun da wadun su ne ga shigar da wannan karan.
To sai dai wani mai kare manufofin gwamnati Abdulmuni Gusman ya bayyana cewa babu hannun hukumomi a wannan al'amari.
Shi wanda abin ya shafa ya kira ta ne ya ce to tunda ta ce tana da hujjoji ta kai su wajen shari'a. Yanzu bisa abin da muke ana jiran ta ne ta ba da hujjojin na wanda ke nuna shi Mamman Sani Muhammadu Isuhu yana da hannu da cikin wannan aikin da aka aikata. Ba wani abu ne wanda adda alaka da gwamnati ya kama ba gwamnati ya kama ba dan kasa ne yagga an zalunce shi ya kai kara ya kati kenan.
Yar jarida Samira Sabu na shugabancin kungiyar masu gwagwarmaya a kafafan sada zumunta wato blogger, saboda haka ake ganin matakin galkameta a matsayin wani yunkurin rufe bakin jama'a akan badakalar kudaden makamai.
Kowa zai duba ya gani a ce to kenan ba a so a taba mutanen da suka yi banna, amma wanda za su yi magana bisan bannan nan komai abin da za su hadi su ne za a bi a kama a rihe musu baki.
Aikin dan jarida ba aiki ba ne wanda mutum zai yi tashi daga kwana haka kawai hice tsunduma cikin shi, a'a aiki ne wanda sai ka yi bincike ka tabbatar da labarin da zaka bada ingantacce ne kuma kana da hujja sannan ka wanzar da shi.
A sanarwar da ta fitar, kungiyar Amnesty International ta bayyana damuwa a game da abin da ta kira toye aikin jarida. Kungiyar ta kara da cewa Samira Sabu na gudanar da aikin ta kamar yadda ya dace, saboda haka ya kamata hukumomi su sake ta ba tare da wani sharadi ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kar a sha'afa, ana sauraron wannan shiri na musamman ne daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. Shigo cikin shirin ka kawo mana na tubalin tsaro da ke duba lamuran tsaro a dukkan mako.
sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba irin martanin da hedikwatar tsaron Najeriya ta mayar dangane da kashe-kashen da aka yi ta a baya-bayan nan a jihohin Borno da Katsina. A jihar Borno, a wani ƙauye da ke cikin karamar hukumar Gobio, rahotanni sun tabbatar da cewar kimanin mutane 81 ne 'yan Boko Haram suka halaka, yayin da a jihar Katsina nan ma aka yi ta kashe mutane akai-akai kuma ajere-ajere. Wannan ya ji hankalin baki din 'yan Najeriya, inda aka yi ta ƙorafe-ƙorafe da nuna rashin jin daɗi. Akan haka, hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta kira wani taron manema labarai a nan Abuja.
With what happened in Maiduguri, Katsina, I want to assure the general public that the armed forces of Nigeria.
Shugaban cibiyar tattara bayanai na hedikwatar tsaron Najeriya kenan, General John Enenche, kewa 'yan jaridu ƙarin bayani akan irin sabbin matakai da sojojin Najeriya ke ɗauka, musamman a jihohin Borno da Katsina, inda ake ganin 'yan Boko Haram da takwarorinsu 'yan bindiga daɗi na cin karensu ba babbaka. Ya ce jiya jiragen yakin Najeriya sun fara kai munanan hare-hare na ba sani ba sabo a cikin wani irin yanayi da kuma salo daban-daban. Kashe-kashen da suka yi ta yin 'yan bindiga daɗin ba wani abu ba ne, illa kurum suna son su nuna cewar suna nan ne. Wani matashi ɗan shekaru 45 da muka tsirar biyo bayan bumabamai da muka jefa musu, wanda ya shafe kwana 60 a hannun 'yan ta'addan, ya tabbatar mana cewar an karkashe da dama daga cikin 'yan ta'addan, ciki har da wani babban komandansu da ake kira Yelo. A saboda haka, duk kashe-kashen da kuka gani yanzu 'yan ta'addan suna yi, wato wani irin shule-shule ne wanda baya hana mutuwa. Manjo General John Enenche ya kuma yi tsokaci bisa yadda 'yan Boko Haram ɗin suka kashe mutane 81 a karamar kumar Gobio ta jihar Borno. Kaga ai an ƙara samun haske bayan da gwamnan jihar Borno ya ziyarci wannan yanki. Waɗannan 'yan Boko Haram fa sun tattaro mutanen ƙauyen ne, inda suka nuna za su yi musu wa'azi ne, kila mutanen da ma suka sani ne suka yaudare su suka karkashe su. Ko da yake haka na faruwa a yanayi irin na yaƙi, amma dai abin bakin ciki ne. Yanzu dai hedikwatar tsaron Najeriya za ta ke caccanza salo da ma yanayi da za ta ke tunkarar wannan 'yan ta'adda a ko'ina cikin Najeriya.
Of reviewing our operational plans and directives, they will be degraded reasonably to such that it will become insignificant. They will be reduced to normal criminality.
Akan wannan batu ne na ji ta bakin wani masanin tsaro, Dr. Kabiru Adamu, ko yaya suke ganin wannan shan alwashi na sojoji cewar za su kawo ƙarshen wannan aika-aika?
Ba shakka ita rundunar sojin Najeriya ta yunkuro a baya-bayan nan. To amma a mizani na gwajin nasara a harkar tsaro, shi wannan yunkuri yana iya kasancewa ba shakka akwai nasara. To amma ba zai iya bayar da irin bukata wadda ɗan Najeriya yake da shi ba, da ita kanta gwamnatin take da shi na kawo ƙarshen shi wannan matsalar. Dalili asalin abubuwan da suka jawo matsalar tsaron a arewa maso gabas da arewa maso yamma suna nan har yanzu ba a taɓo su ba. Menene waɗannan? Akwai talauci da ya yi katutu a waɗannan yankuna. Akwai jahilci na rashin iya sarrafa wato rayuwa. Matashi ya taso kaga bai da abin yi, ba zai shi kanshi bai amfani shi kansa ba, ban sani ya amfani al'ummarsa. Duk wa'annan sun yi katutu. Akwai alƙaluma da suka fito daga wurare da yawa, ciki har da wannan na baya-bayan nan wanda Nigerian Bureau of Statistics ta fitar, National Bureau of Statistics ta fitar, wanda ya nuna cewa wannan yankunan nan guda biyu suna kan gaba a wurin talauci a Najeriya. A cikin ma asali akwai jiha guda wadda aka ce wata jihar Sokoto, wanda talaucin alƙalumar talaucin ta ya wuce kashi 70 daga cikin 100. Da ga mai sauraro zai gane, ana nufi ga cikin kowane mutum 10 da aka ɗebo, 7 daga cikinsu suna fama da talauci. Bukatocinsu na rayuwa na yau gobe ba za su iya cimma ba. To hatsarin irin wannan shine duk wani lamari na tsaro wanda ya taso nan da nan ne cikin dan karamin lokaci an iya jawo hankalin su, an rinjaye su ko taimakawa da bayanai ko taimakawa wurin safaran makamai da sauransu ga su wayannan mahara da ƴan dauke ƴan ta'addanci ko masu dauke da bindiga suna laifi. Abu na uku wanda ke da muhimmanci shine dumaman yanayi a wayannan yankuna guda biyu, yana cikin asalin matsalolin na rashin tsaro. To kaga har yanzu gaskiya gwamnati ba ta yi wani hubbasa ba sosai wurin magance shi wannan. Bangaren arewa maso gabas akwai hamada da ke karatowa yana shiga jihohin wanda har yanzu ba wani kwakwarin mataki ba na magance shi. Sannan a ɗayan bangaren arewa maso gabas shi ma haka, akwai tafkin Chadi da ya kusan janye mun ga kokarin da shi shugaba Buhari yayi wurin jawo hankalin duniya a matsalar, to amma dai har yanzu ba wani abu wanda aka yi wurin tabbatar da cewa an rage wannan janyewan da kuma mayar da ruwan da ke cikin tafkin Chad wanda yake ya shafi tattalin arzikin yankin. Akwai shigowa da makamai suke yi wanda wannan yana da alaka da iyaka wanda suke buɗe Free Palo, wanda ba ƙarfin soja zai magance shi ba, jami'an tsaro ne irin su custom da immigration hakkins ne wanda kuma mun ga rauni anan, ba ma nan a Najeriya ba, kai har da kasashen da ke kewaye da Najeriya. To takaice dai abinda nake son nuna, akwai matsaloli sakan wanda sai an magance su kafin a ce karfin soja zai kai ga cimma burin da ake son a cimma, wanda kuma har yanzu ba mu ga an ba su muhimmanci ba yadda ya kamata a karkashin tsari na magance ta'addanci wadda kasa take da shi, wadda ake cewa National Counter Terrorism Strategy. Dukkan wayannan abubuwan da na gaya maka an zayyana su, karfin soja da abinda ake cewa countering violent extremism, wato amfani da hanyoyi wanda ba na karfi ba, wayannan wayanda na zayyana wurin magance ta'addanci to suna nan. To amma sai muka ga cewa an fi baima shi harka na karfin soja muhimmanci, kamata yi a ƙara waiwayan wannan kundi wato National Counter Terrorism Strategy na sauran abubuwan su ma ba su muhimmanci. Duk da yake ta gwamnatin shugaba Buhari za a ce ta ɗayin ƙoƙari fiye da na gwamnatocin baya, ta ƙirƙiro wannan ministry na wadda Hajiya Sadiya take shugabanci, wanda kuma yana nau'i ne daga cikin wannan shi National Counter Terrorism Countering Violent Extremism Strategy. To amma lalle akwai sauran aiki a gaba tsakanin yadda ita kanta gwamnatin tarayya za ta haɗa kai da garunodin jihohi wurin magance wayannan abubuwan wanda da zayyana. To sai an yi wayannan ne fa za a yi batun ƙarar da ta'addanci, babu ƙarfin sojan da za a yi amfani da shi a ce an magance ta'addanci. Alaman haka shine yadda muke gani a wannan yanki, har da dukkan yankunan ma guda biyu, arewa maso gabas da arewa maso yamma, ko yau din nan da muke magana an yi kashe-kashe, kuma zaka ga abubuwan haka za su ci gaba. To hanyoyin da waɗannan mahara da ƴan ta'adda suke amfani da shi na ɗaukan sabbin mayaka ba a rufe ba, shi wannan hanya na ba amfani da ƙarfin soja ba shi ne zai daƙile hanyar yadda suke ɗaukan sabbin mayaka. Makaman da suke samu wannan hanya ita ce za ta rufe hanyar na sabbin makamai da suke samu da albarusai da suke amfani da shi. Sannan wayar da kan al'umma yadda za su rage ba mu irin wayannan kungiyoyi goyon baya ba ƙarfin soja ba ne amfani da wayannan hanyoyin. To a takaice dai wannan ikirari da ita rundunar sojan Najeriya take yi ba kusan ba nata ba ne, haƙƙi ne wanda ke kan gwamnatoci da na tarayya da na jihohi su inganta gwamnati, su tabbatar da cewa wayannan hanyoyi an magance su kafin ita rundunar sojan Najeriya har ma tana da gudunmuwa da za ta bayar kenan kafin a cimma wannan burin.
To masu sauraro duka da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Sai ni da na shirya shirin Hassan Maina kaina ke muku sallama da fatan za ku kasance da mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin. Mu huta lafiya.
Makon gobe za mu kawo muku sabon shiri in Allah ya kai mu.
Sunana Amanda Bennett, ni ce daraktar muryar Amurka. Ina yi muku wannan jawabin ne daga gida saboda kusan kowannenmu yana aiki ne daga gida domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus. wacce na san cewa ta shafi wasu kudi iyalanku. Ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da fifiko ga lafiyar ma'aikatanmu, muna sane da cewa a wannan lokaci na taraddadi, buƙatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajenmu tana ƙaruwa ne domin ku iya ɗaukan wasu matakai na rayuwarku. Saboda haka muna aiki tukuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu a wannan lokacin. Mai yiwuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryenmu da kuka saba gani, sannan mai yiwuwa mu daina kawo muku wasu. Idan hakan ta faru, za mu sanar da ku. Mun gode.
Thank you.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Madina Dauda da na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.